ana birnin Lagos dai wakilai daban-daban daga kasashen Afirka da ma duniya ne ke halartar wannan biki inda aka baje kolin kayayyakin sadarwar zamani masana dai sun yi fashin baki akan hanyoyin inganta harkokin sadarwar zamani ta yadda za a kaucewa shiga hurumin wasu da basu ci ba su gani ba walau al'umma ne ko kuma gwamnati sai dai masana bakinsu ya zo daya wajen yin Allah wadarai da matakan da wasu gwamnatoci na kasashen duniya ko kuma hukumomin tsaro ke dauka na ganin an dakile amfani da kafofin sadarwar zamani kamar da malama Ngozi Otita wata yar Najeriya da kuma kasar Amurka ta shaida mani a wajen wannan taro.
I believe everyone should be, their voices should always be heard, so anytime that you choose to censor.
Tace a ra'ayina ina ganin akwai bukatar sakawa al'umma mara domin gudanar da harkokin su ta kafofin sadarwar zamani dan aka ce za a dauki mataki na takurawa na hana al'umma amfani da wannan kafa to ko shakka babu wannan yana nufin takurawa ne tare da tauye haƙƙin da bil'adama ke da shi.
Freedom of speech is a part of it, so you should be able to voice.
Malam Madassir Abdu aka fi sani da suna MD wani kwararre ne a harkokin sadarwar zamani kuma na tambaye shi yadda ya ga wannan taro da kuma alfanun da ke da shi ga masana harkokin sadarwar zamani kamar sa.
Kafofin sadarwa aka ce kafofin sadarwa wannan abu ne wanda kowa riga san shi saboda ya kunshi Facebook, ya kunshi Wiki, ya kunshi WhatsApp, ya kunshi duk hanyoyin da ake aikawa da sako na zamani.
To kaman a Najeriya wani kafofin sadarwa aka fi amfani?
A Najeriya ma ko a duniya baki ɗaya kafofin sadarwa da mutane suka fi tantancewa musamman bincike na Nelson Group da ke Amerika sun ce Facebook shine babban kafan social media da aka yi amfani da shi a duniya.
Wani irin tasiri yake da shi ga matasan mu?
Inda ya tasiri ne ga matasa ba ma ga matasa ba ga al'umma baki ɗaya musamman na wannan karnin da muke ciki yana da amfani matuƙa ba ma zai lissafu ba sai dai a ɗan kiɗa abin da ya samu.
To kwanan nan yan majalisar dattijai na barazanar cewa za su kafa doka na takaita amfani da wayannan kafofi ko matasa kun goyi bayan wannan?
Ba mu gamsuwa dan halayen amfani da social media ba karamin matsala bace a Najeriya saboda amfani shi ya ma wuce duk inda ake tsammani. Misali yanzu ta hanyar shi ana iya ilimantar da mutane, ana iya nishadantar da mutane, ana yin abubuwa da dama. To idan aka ce a hana saboda wai ana aiwata wadansu yan siyasa, aiwa siyasa kawai ke amfani da shi ba ko shugabanni. Yana taka rawa bangaren kasuwanci, yana taka rawa bangaren ilimi da ma sauran duk bangarorin rayuwa na dan adam.
Shi da wannan biki na makon kafofin sadarwar zamani ana gudanar da shi ne a kasashe 12 a fadin duniya. Kuma birnin Lagos na daya daga cikin biranen da ake gudanar da wannan biki, kuma birni daya tilo da ake gudanar da shi a nahiyar Afirka. Najeriya dai na daya daga cikin kasashen duniya da ake amfani da kafofin sadarwar zamani musamman ma dai Facebook. Baban Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.